بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدساكي هاتوا أيام مترانا لاربا yau 18 ga watan Zulkaida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 7 ga watan 6 shekara ta 2023 wannan makaranta ta Al Faruq Islamic Academy domin ci gaba da karatun littafin Adabu Talibul Ilm ga dalibai masu shirin sauka a wannan shekara insha Allah wannan shine darasin mu na hudu kenan na'am shine na hudu ko na uku ne oke na hudu wannan shine darasi na hudu zamu tashi shafi na 19 ne amma dai farkon sa faslu thani adabu talibul ilm nan ne ko babin da zamu karanta a yau shine faslu thani fasali na biyu wanda zai magana kan adabu talibul ilm wadancan babin duka shimfida ne wannan shine asalin abin da ake so mutum ya koya a littafin yanzu ne za a fara asalin littafin ladubban dalibin ilimi ma'ana waɗannan abubuwa da za a faɗa duk wanda bai cika su ba to ilimin sa ba zai amfane shi ba shi yasa dalilin da yasa aka sanya wannan littafin za a koyar da shi akwai waɗanda suke ilimi amma ra alkiyama ilimin su zai zama kuba da bala'i a kansu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على بصره غشاوة to akwai wadanda gaba daya na kullu ilimin su bai da wani amfani in banda azaba da hukuma da yake ja musu kaman yanda iblis ba jahili bane wadannan adab din da zamu karanta duk wanda ke so ilimi ya amfane shi a duniya kuma ilimin sai amfane shi bayan mutuwan shi domin duk wanda ya mutu zai bar ya bar ilimi mai amfani to kamar rayaye ne shi duk wanda ya mutu ya bar ilimin da ake amfana da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyukansa ba su yankewa idan mata bin adama in qata amaluhu illa min sana duk wanda ya mutu ya bar duniya komai nashi ya tsaya in banda abu uku kadai na farko shine sadakatin jariya idan mutum yana da dukiya yayi wani aiki na addini aikin na nan kaman gina masallaci ko gina rijiya ko wani aiki dai wanda yana nan a bayan ƙasa ana amfana to ladan shi zai ci gaba har zuwa ran da abin zai tsaya sannan na biyu yace au ilmun yuntafa'u bihi ko mutum ya bar ilimi wanda za a amfana da shi wannan shine al-ilmun nafi' aw waladin salihin yad'u lahu ko mutum ya bar ɗa nagari wanda zai rinka masa addu'a duk abin da ka bari yau da gobe zai tafiyar da shi kusan idan ba ilimi ba ne kuɗi in masallaci aka gina wata rana in wasu ka taso sun fi ka kuɗi za su iya rusa masallacin su gina wanda ya fi shi idan ɗa ka bari shi ma wata rana zai mutu amma idan ilimi ka bari ilimi baya mutuwa ilimi baya karewa to wannan adab din da za mu karanta duk wanda bai samu waɗannan abubuwan ba to da ilimin shi da wanda bai yi ba duk kusan ɗaya shi yasa ake so ku fahimce su kuma shi yasa nake shimfiɗa a kansu duk wanda ke so rayuwar shi ta albarka to sai ya yi aiki da waɗannan abubuwan da za mu fara karanta su a yau idan ko mutum bai aiki da su ba to ko ya yi ilimi iliminsa ba lallai ya zama mai amfani a gare shi ko ga iyayen shi ko ga al'umma Allah ya tsare mu malai ce fihi tis'atu mabahitha ƙarƙashin wannan babin akwai bincike guda tara da za a yi magana a kansu المبحث الاول بنشكي نفر كودي مغانا ني اكن الاخلاص ين ايكي دا ين علمي دومين الله سندن الخوف الخوف من الرياء زي مغانا كما اكن صورن ين ايكي دا متاني سغاني ينام توبا دون الله با سندن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بابن زي مغانا اكن بيايا غمان الله صلى الله عليه وسلم Al-mabhasu thani, bincike na biyu a babin zai magana kan addu'a. Ana son dalibin ilimi ya yawaita addu'a a rayuwar shi. Sannan nawafilul ibadati, ya zamto yana da kuma rara ƙarin ayyuka bayan na wajibai, ya ƙara da nafilfili inda yana so ya ci nasara. Sannan daga ciki zai magana kan qiyamul layli, tsayuwar dare. Duk mai so ya samu abin da ke wurin Allah to sai ya rinka tashi a cikin dare. Sannan sai zikirullahi zai magana kan ambaton Allah, sannan zai magana kan at-tauba, komawa zuwa ga Allah. Al-istighfar zai magana akan mutum ya nemi Allah ya lullube laifukan shi ba tare da barin su sun cutar da shi ba. Al-mabhasu thalith, bincike na uku zai magana kan birrul walidain, biyayya da'a ga iyaye. Sannan zai magana kan silatul rahim, sadar da zumunci. Sannan zai magana kan qada'u hajatin nas, biyan bukatun mutane. Dan wanda ya ilimi ana expecting ya zamto ba ɗaya yake daga magarin mutane ba, ana tsammani ya zamto shi bishiya ne mai inuwa da kuma ƴaƴan marmari da za a ci a amfana. Duk wanda ya ilimi baya zama ɗaya da wanda ba shi ba wurin amfanan al'umma da kuma tagomashin su a cikin su. Al-mabhasur rabi', bincike na hudu zai magana kan husnul khuluq, ladabi. Na bincike na hudu shine ana so ya zamto dalibi yana da kyakkyawar dabi'a. Duk inda ya shiga ana gane shi da ɗabi'unsa, maganarsa bai zama ɗaya da na wanda ba shi ba, halayensa ba sa zama ɗaya da na wanda ba shi ba, kamar yadda sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance. Sahabbai sukan zo garin da ba musulmai ba, kawai su kalli duka kafiran garin, sai da su kunu amsalana, ku zama irinmu, kawai sai a ga duka mutane sun musulunci, saboda da ganinsu ka san ba mutanen banza ba ne, da jin maganarsu zai ƙara maka imani, aikinsu kuma zai ƙara maka himma. To wannan zaman da suka yi a cikin mutane shi yasa kawai da sun ce mutane su yi imani da su, kowa sai ya yarda ya imani da su ba tare da jayayya ba. To haka ake son ɗalibin ilimi ya zama. Ya zamto ko za a yi ma mutum sharri a mai ƙazafi a zage shi, duk wanda ya san gaskiya san ƙarya ake yi ba gaskiya ba ne. An fahimta ko? Sannan sai as-sidiq, babin zai magana akan gaskiya. Sannan sai na uku zai magana a ƙarƙashin binciken zai magana akan salamatul sadr, kubutan kirji. Ya zamto mutum bai da hasada, bai da mugunta, bai da keta, zuciyarsa ta zamto wankakkiyar zuciya ce wadda take ɗaukar alkhairi. Al-mabhasul khamis, bincike na biyar zai magana kan al-hirsu ala al-waqt, za a faɗaitar da mu game da amfani da lokaci, saboda lokaci shi ne rayuwa. Idan mutum bai amfani da lokacin shi yadda ya kamata ba, zai nadama a ƙarshen rayuwarsa. Sannan sai a ƙarƙashin bincike na biyar ɗin hawaye zai magana kan as-sabr fi talab al-ilm, haƙuri a wurin neman ilimi. Ba wanda ke samun ilimi sai ya wahala, wanda ka gan shi da ilimi sai da ya ci baƙar wahala, ya ci na jiki, ya ci na dukiya, duka duk wanda ka gan shi da ilimi dole sai ya sha wahala. Sannan daga baya zai zo ya samu ɗaukaka. Ilimi ya yi ma kansa kirari da kansa, ya ce ni ne wanda ba wanda sai ya same ni sai ya ƙasƙanta. Duk wanda ya samu ilimi to sai ya ƙasƙanta, ma'ana dole sai ya rusuna, ya ci baƙar wuya. Sannan daga bisani ya ce kuma duk wanda ya same ni sai ya bi wayan da ba wanda ya sai hau saman shi. Kuma wannan gaskiya ne. Sannan sai babin harwaye binciken zai magana kan as-suhbatus salihah, abokantaka da mutanen kirki. In dai kana so ilimin ka yi albarka dole sai ka zauna da mutanen kirki waɗanda su ma manufarsu shine ilimi da kuma neman yardan Allah. Al-mabhasus sadis, bincike na shida zai magana kan hudurud darsil ulama, halartar darussan malamai. Malamai an ce al-ulama, Allah ya ce innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama, malamai waɗanda aka ga alamar tsoron Allah tare da su kuma suna da ilimi. Ana son malami ya cika ka'ida biyu kafin a koyi abu a wurin shi. Awwalan an yakuna muta'ahhilan, ya zamto gogagge ne shi a abin da zai bayar, ya san abin, ba kwashe-kwashe yake yi ba. Saniyan an yakuna rahima, ya zamto malami yana da rahama da tausayi, zai iya bada rayuwar shi saboda wasu su amfana su taso su san Allah. To wannan duk ɗalibin ilimi ana so ya zauna irin gaba waɗannan malaman domin suna tasiri, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tasiri ga sahabbansa. Aka ga Allah daga shi ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu. To sai mutum ya zauna gaban malamai ya koyi ilimi a wurinsu, ba daga kayi graduation ka karɓi certificate shikenan kai ma malami bane ba, haka ba. Ko mu nan da muke muku karatu mu ɗalibai ne, har yanzu muna da malamai da muke zuwa mu zubar da ƙaurinmu, mu zubar da gwiwoyinmu a ƙasa, mu zauna da yunwa, mu ɗauki awa 9 har 12 muna koyon ilimi a gabansu a duk wata, muna zuwa mu yi wannan. saboda haka akwai sauran aiki a gaban ku kada wani yazo dan ya haddace alqur'ani dan ka gama alfaruq dan ka iya larabci saboda akwai qur'ani a kirjinka ka ji wai kai yanzu wata duniya ne kai ba kowa bane ka bari har sai Allah ya ce kai ne babba to ranan ka zama babba amma idan ba Allah ne ya ce ya yarda da kai ba to har yanzu kana da sauran aiki a gaban ka sannan ihtiramul ulama babin da zai magana akan girmama malamai mutunta su malami ko bai koyar da kai ba indai malamin sunna ne dole ka girmama shi ko ba malamin makarantar ku bane indai malamin sunna ne yana bukatar ka mutunta shi ka girmama shi ka tsare masa alfarmansa kar ka shiga cikin marasa kunya in social media masu zagin malamai suna ci musu mutunci alhalin malaman nan suna koyar da addini tun kafin su iya wanke hannu da kashi da hannun hagu har iyayensu malaman sun koyar da su amma mu ce zai na zagin malamai yana ci musu mutunci to alaman ba zai karshe mai kyau bane shi ma wata rana sai an ci mutuncin shi Allah ya tsare sannan ihtiramul aqran babin kuma ba binciken zai magana akan mutunta abokanka na neman ilimi kar kaga Allah ya baka kaifin kwakwalwa kana iya haddace shafi biyar a zama daya wani da kike haddace rabin shafi ka rinka raina shi kana ganin bai iya ba Allah baya san wannan in Allah ya so goben nan sai kwaci abin da ya baka ba kuma wanda ya sai baka shi ina fata an fahimci wannan to sabai sun mutunta junansu a cikin sabai akwai kananan yara kuma akwai manya a lokaci guda manyan na girmama kananan na girmama manyan manyan kuma suna rike girmansu ba tare da sun walakanta kananun da ke cikinsu ba to ba a samun dalibi ya zama nagari sai ya san mutuncin abokin karatun shi ba zai rinka walakanta shi ba zai rinka cin naman shi ba ba zai rinka zagin shi ba ba zai rinka aibanta shi ba dan bai iya wani abu ba ina fata an fahimta to sannan sai al-mabhasu thamin bincike na takwas zai magana akan ta'limun nas al-ilm idan Allah ya sa ka sanan na tsallake daya na'am al-mabhasu sabi' bincike na bakwai zai magana kan al-amalu bil ilm aiki da ilimi Sheikh Abdul Khaliq al-Qarni Allah ya kara masa lafiya ce ya ahli al-Qur'an lastum ala shay'in hatta tuqimul Qur'an ya kuma abota qur'ani har yau ku ba komai bane a wurin Allah sai kun yi aiki da alqur'ani to dole kai aiki da abin da ka sani malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu ba tare qur'ani idan su tiyan da kuke gani ba har sayyidina abubakar ya rasu ba tare qur'ani yanda kuke ganin shi haka ba har sayyidina abu umar radiyallahu anhu ya rasu ba tare qur'ani haka ba sai lokacin usman bin affan sannan ne aka tare qur'ani yanda yanzu kuke ganin shi a hannu aka sa sura kaza da kaza da kaza shi yasa za ku ga in kun duba farkon qur'anin ku za ku rubuta bi rasmi usmani saboda zamanin sayyidina usman aka tattara alqur'ani malamai suka ce daga cikin hikiman da yasa ba a tara qur'ani ba da farko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke raye saboda su sahabbai suna da yawa kuma da kaga sahabi kaga alqur'ani in ka karanta qur'ani kaga maganan gaskiya to sahabi ne gaskiyan nan aikin shi na fassara maka gaskiyan nan kuma za ku ji in manzo kansu so dan haka ana son dalibin ilimi inda yana so ya tsira to ya aiki da ilimin shi kar ya zamto kaman fitila in ka kunna kendir zaka ga haske amma shi in ka taba shi konewa yake yi to mutum wani zai zo ra alkiyama ga aiki yayi aiki amma Allah ba zai amshi aikin ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura haka Allah ta'ala ya fada to aiki da ilimi shine zai magana garkashin wannan babin sannan alqudwatul hasana abun koyi mai kyau ana so inde kai ma abocin qur'ani ne to har a gidanku ka fita da ba inde akwai qur'ani a kirjinka ko da izufi biyu ne to ya kamata idan ana maganan in za a yi kwatancen gidanku a ce gidan su wane ya zamto sunanka ake kama saboda me halayyanka sun fita da ba kai abun koyi ne in za a ji ana rikici da kowa a gida ba za a ji ana rikici da kai ba idan za a ce wani rashin kunya ba za a kawo disk din sunanka a ciki ba idan ana magana unguwa wanda ake ganin shi na tsatsi to za a kirga da kai a ciki shine alqudwatul hasana yanda zaka ji mutane suna cewa suna so su zama irin wani ina so in zama kaman wani ina fata mun gane to irin wannan shine alqudwatul hasana idan an yi mu'amala da kai a ga gaskiya a ga tausayi a ga rikon amana a ga kaza shine alqudwa kamar yanda zamu ji yanda Allah subhanahu wataala ya siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu alkhairi ga duk dalibin ilimin da bai zama abun koyi a cikin al'umma ba babu alkhairi a cikin duk dalibin da ya gama ilimi musamman ya samu alqur'ani amma ba za a rinka sha'awan shi ana ganin shauƙin ko wasa ne aka zo biki a family a ce kai ai kukun more ina ma da dana ne wannan to wannan ka cika da amma an zo kuma biki ana ƴan duniya suna rawan biki suna dina suna rawa suna rashin mutunci suna zubar da hijabai kuma ke ma a zo a ganki a ciki idan innakum idan mislahum kun zama iri daya ba amfanin ilimi ba amfanin qur'anin da ka sa a cikin kirjinka idan Allah zai baka qur'ani wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir sannan wasu a zo ana rawan fati ana rawar rashin mutunci ana zagin Allah cikin waƙoƙi baka ma san ana zagin shi ba kuma ka shiga kai ma ayi da kai to ba amfani da ma ka zama dan duniya da fi ma alkhairi saboda ilimin ba zai amfani mutum ba alqudwa alhasana ana so mu ce zama abun koyi ne na gari irin wanda ko saban Allah ake da an ganka sai a boye sai a koma gefe to yanzu ne ka haifu yanzu ne ka zama yanda Allah yake so ina fata ana fahimta to wannan shine almabhasu sabi' almabhasu athamin bincike na takwas zai magana kan ta'limun nasa al-ilm koyar da mutane ilimi idan ka koya shi zakkan ilimi shine koyar da shi kamar yanda an ka tara kuɗi ya kai nisabi ya shekara zaka fitar da zakka 1 over 40 ko to shi ilimi zakkan shi shine koyar da shi zakkan ilimi yafi na kuɗi saboda na kuɗi a shekara so ɗaya ake yi amma shi ilimi kullum kana koyar da mutane daga cikin abin da ya sa malaika wannan shine idan mutum yana koyar da mutane ilimi kowane irin ilimi ne indai mai amfani ne ko da chemistry da biology ne ballanta na addini to kifi a cikin ruwa kifi dake cikin ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zai rinka roƙon Allah ya maka gafara ranan haduwarka da Allah hatta itanu fil bahr haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hatta kifi a cikin ruwa da kake ga teku kifaye da kake ganin su da yawa uncountable a cikin teku wallahi indai kana koyar da mutane ilimi to suna roƙon maka Allah ya maka gafara Allah ya sa aljanna ce makomarka to wani matsayi yafi wannan ba darajar da yafi shi a ban ƙasa dan haka dalibin ilimi daban yake a wurin Allah shi yasa dukkan ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala dukkan falalan da Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wa kana fadlullahi alayka azima falalan Allah na da yawa wanda Allah ya maka duk ciki ba wanda ya kai ilimi Allah ta'ala ya bashi mu'jiza masu yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bude yatsunsa ruwa ya fito ya sha yakan tafiya girgije masa inuwa duk daraja ne wannan wala tarabati sa'atu wa shaqal qamar wata ta tsage saboda shi duk wannan ya faru amma duk waɗannan falalan babu wanda Allah ta'ala ya ce ma'anar sallallahu alaihi ne mu ƙari sai ilimi wa qur rabbi zidni ilma to saboda haka wannan shine abinda ake so koyar da mutane ilimi kuma daga cikin abinda ke sa kada ilimi ya gudu a kirjinka shine ka koyar da wani indai kana koyar da mutane to ba za ka ga kullun ilimin ka karuwa yake daga cikin falalan da ilimi yafi kuɗi kenan in kana ta bayar da kuɗi za su ƙare sai ka ji kana ce mutane ko bari sai an yi albashi in an samu zan baku banda ilimi shi ilimi ko daga bacci aka tashe ka kawai zaka ci gaba ilimi yana sa mutum yayi kyakkyawan ƙarshe akwai daga cikin malaman hadisi wanda yazo zai rasu na manta wanne ne cikin su dalibansa kansa su kansu daliban shi duk duniya ta san su manyan malamai ne irin su Yahya ibn Ma'in manyan malamai ne na hadisi wanda duniya ta girgiza da ilimin su malamin su yazo zai rasu suka ga alama akwai alamun da ake gane mutum zai rasu idan aka ga yana zufa a goshi amma ka taba kafan shi aka ji tayi sanyi to alamar rai zai fita ko aga fatan mutum ya sake an fahimta ko aga idan mutum yana kallon sama bai kallon ko ina sai sama to alama ne na mutuwa tana sauka za ta dauki ran mutum to da suka ga wannan alamun yana sauka ga malamin su sai suna ta kokarin su ce mai kalmar shahada shi ake ce mai talqin duk wanda zai rasu aka ga irin wannan ana so ya cika da kalmar shahada ba kuma wasu malamai sun ce ba za a ce mishi ne wani kace la ilaha illallah za ku ce ne la ilaha illallah idan ya ce la ilaha illallah to sai ai shiru kun fahimta ba za a ta maimaitawa ne ba da an da ya faɗa kawai sai ai shiru idan ya yi minti 30 sannan ya rasu alhamdulillah ya cika da kalmar shahada idan yana faɗa sai an jima ya ce kash kudan cire min drip din nan sai a ce la ilaha illallah in ya ce la ilaha illallah sai a shi ko daga nan ya shiga koma bai san inda yake ba sai gobe ya cika da kalmar shahada an fahimta shine talqin yana nan cika a kamun jana'iz to da aka zo wannan malamin zai rasu
daliban sa suka zo sai suna jin nauyin suna jin kunya ba san ya la ce malam sheikh akan kallah kace la ilaha illallah sun rasa ya zasu to anan sai ilimi yayi aiki kawai sai suka dauko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka dauko isnadi qala yahya bin yahya yana cikin gargaran mutuwa yaji an fara abin da shine abin da ya rayu akai yana ji an fara jan isnadi yana mayin mutuwa amma sai fara kallon mai jan isnadin yana jira jin me ake so a ci qala yahya bin mu'in wa qala haddathana fulan sai wane ya ce wa qala akhbarana ibn yahya wa qala usman shikenan kawai sai fara kallon in wane ya fada in wane ya karba sai fara tunanin wani hadisi suke so su kawo suna kawo chain din hadisin isnadi wanne ne suna kawo tsakiyar isnadin kawai ya gane wani har ya dira karshen hadisin malamin sun kawai sai fara murmushi ni za ku raina ma wayo kawai sai ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah la sai Allah ya dauki rayuwar shi kaga ilimi inda jahilai ne a wurin wayo Allah malam ya zami yawan shiga ya zama shirme la mu in Allah da zamu mutu ne cikin natsuwa ba ma za samu mutu ban sha Allah in Allah dan dai ba mu mutuwar shahada ba to sai dai a ji kalmar shahadar mu kan an zo za a gaba mu kawai to haka ake yi haka ake tara imani kafin ranar sa wannan shine ranar ilimi an fahimta ko yawa duk mai dalibin ilimi na tsatsi zaka ganshi kamar mala'ika a ban kasa in dai ya amsa sunan shi dalibin ilimi ne yanda ya kamata Allah ka ba mu ilimi mai amfani sannan sai ya ce al-intifa'u bi wasa'il hadithiyya daga ciki ne magana kan ladabban amfani da sababbin hanyoyi da aka samu na neman ilimi kamar su social media da internet da yanzu ake da shi tunda malamin shi ma dan zamani ne randa na fara ganin malamin ne yana zaune a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam da kai iPhone 13 Pro Max a hannunsa yana browsing shi ma yana sauke littattafai kuma yana rubutu a computer shi randa na ganshi na farko haduwa na da shi fararen kaya ne a jikinsa a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam shine shi ma ya ga amfanin abin shi yasa anan sai ya kawo shi a cikin adab ina fata an fahimta المبحث التاسع بنشكي نترى ذي مكانا أكا الحذر من الفتن كيا كيا يشغى ما فتنة صورة تروى جميدة شغى شكين فتنة كي قال من إلمي كي با فتنة نيبان نعم وانا ركي شي بلا أجي كاشكي با إنا با تأمفا ينشوال نعم أجيها يعني هذا عمدو دا أغبا كي أورو انكو أنغنك توصله ككي أما دو وانا أبدا ذي جنيو فتنة أجي أنزو ركي شي zage-zage hadda ko dan sanda an yi kaza ai wani kaza ai a jana daga murya da kai akan titi ko kuma wani abu bayyano na fitina a rayuwa mutane na tabi kai ba ruwanka zaka tsaya inda Allah yake so ne har sai Allah ya yarda da kai sannan sai malai ya ce binciken na tara haro zai magana ka albudu anil ma'asi ni santan saban Allah to al-mabhasul awwal wannan duk ya jero su ne nuqat ne point ne wanda zai magana akai المبحث الأول بنشكي نفر كوكا مين دي فتاكي فيه وفيه عشكين سزي مغانا ني أكن نفر كوى الإخلاص ين أيكي دونين الله سنن نبيو بنشكي نفر كوى دي مغانا الخوف من الرياء صورة الواقع مدى ين أبو دم متاني سغاني أيكين دا أكي سو متين يدن الله سيزوين أي دم متاني سغاني وذا الله صلى الله عليه وسلم تي من سمع الله به duk wanda ya je wani aiki wanda Allah kadai ake so ya ga aikin sai zo yana fada ma mutane dan mutane su ji su san shine mai aikin to Allah zai sa mutane su ji kuma daga na ya rasa dilladan sa na rahama da Allah zai masa Allah ya tsare mu sai na uku shine zai magana kan itiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna karatun gudu-gudu ko eh to in ba haka ba ban so ne ku zo ku yi ai hutu ba ku gama ba ma na'am da ƙara kwanaki kuna so in tsufa da wuri ko eh ba fa haka nan ka gani da sai ne bincike nake zuwa muku karatu ba zube bane kawai dole sai ka duba ba matsala amma dai ka ƙara kwanakin da zai cutar da tilawa in dai tilawar su ya samu matsala a ƙura da littafi al-ikhlas bin yin aiki domin Allah wannan shine karshen rahama da Allah yake ma bawa shi yasa malai kawo shi a farko idan kana aiki domin Allah to Allah zai zama gatan ka ya Allah ka zama gatan mu dan tsarkin sunayenka malai yace abu na farko shine amara Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil ikhlas Allah subhanahu wataala ya umurci manzansa sallallahu alaihi wasallam akan cewa duk abin da zai yi yayi shi domin Allah. Idan har umurci Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan, to ashe mu ne mafi dacewa kuwa umurce mu da shi. Fa qala ta'ala, Allah subhanahu wata'ala yace fa'budillaha, ka bauta wa Allah, karka damu da wahala ko sauki, karka damu da yawa ko karanci, ka bauta wa Allah mukhlishan lahuddin, kana mai tsarkake addini a gare shi, karka yi dan mutane su gani, karka yi dan mutane su baka, kuma dan sun hana ka karka yi bakin ciki, kai dai duk abin da zaka yi ka tsaya kai domin Allah. Wa amarahu, kuma Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an yubayyana linnasi, ya fito ya bayyana ma mutane a sarari, anna ibadatahu lillahi qa'imatun 'ala al-ikhlas, akan cewa bautan da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa Allah, qa'imatan tajinu ne, 'ala al-ikhlas, akan yi domin Allah, duk abinda zai yi don Allah yake yi, ba zai yi don wani ya yabe shi ba, ba kuma don an zage shi zai daina ba, an gane ko? Sannan da sauki ko da wahala zai ci gaba da abin da yake yi. Ina ne Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan? Shine malai yace kul, ka ce ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, inni umirtu an a'budallah, lallai ni an umarce ni, an a'budallah, akan in bauta wa Allah ta'ala, mukhlishan lahuddin, ina mai tsarkake addini a gare shi, Allah ka azurta mu da ikhlasi. Abu na biyu karkashin babin mana shine yace akhlis, akhlisun niyyata lillahi, ka tsarkake niyyanka, ka zamto zuciyarka gaba ɗaya a cikin ranka kana neman ilimi ne domin Allah, fi talabil ilm, a lokacin da kake neman ilimi, karka yi tunanin ai ni ma zan zo in zama babban malami, in rinka hudu ban juma'a duk duniya ana jina, a'a, akwai waɗanda ba a taɓa jin su ba, kuma sun fi waɗanda ake jin su daraja a wurin Allah. Ko a unguwanku dan kaga limami ba ya nuna ya fi kowa alkhairi ba. Akwai mutanen da Allah ta'ala zai aje su sai ra'al kiyama, za a sha mamakin su waye su. Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Mu'az sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, yanzu da za a ce ka je ka kawo hadisan shi, zaka sha wahala kafin ka iya kawo hadisin sa guda daya, ba kamar Abu Hurairah ba, da kazo an Abi Hurairah ta an Abdullah bin Mas'ud, duk an san sa hadisai waɗannan. Sa'ad bin Mu'az ranan da ya rasu sai da al'arshin Allah ya girgiza, al'arshin Allah sai da ta girgiza. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo wurin jana'izar sa, sai aka ga yana nade gyautan sa kamar wando mai rida, mai izar, mai afisa da yake dau da suke daurawa a matsayin kamar wando a lokacin, sai aka ga yana nade shi kamar irin akwai ruwa zaka tsallake abu, ka san zaka tsallake wuri zaka dage kada ka fadi ko, to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga yana tafiya kamar haka. Sai sahabbai suka ce, ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mun ga ka nade kuma fili ne ba wani abin tsallake, ya ce wallahi mala'iku ne cike da wurin, ni ina ganin su, ku ne ba fa ganin su. Da aka fito da gawan Sa'ad bin Mu'az, za a kai shi makabarta, Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna daga suka ce, ah, ya kaman ba gawa ko na cikin makaran, mun ji makaran shagwal kaman ba mutacce a cike, ya ce wallahi ga mala'iku nan rike da shi, ina ganin su, ku ne ba fa ganin su, shi yasa ku ba ku ji nauyin shi ba. To ku gani duniya ba ta san da waye Sa'ad bin Mu'az, amma shi Allah subhanahu wataala al'arshi fa da ya girgiza, al'arshi ya fi sammai bakwai girma, Allah ya ce wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, an fahimta ko? To saboda haka mu ce tsarkake niyyaye domin Allah. Ya ake tsarkake niyya? Yace bi an yanwiya raf'al jahli, ta yanda mutum a ran shi niyya ya sa ma kanshi, dalilin da yasa nake neman ilimi shine raf'al jahli, dauke jahilci an nafsika, daga kanka, kawai ina so in san waye Allah, ina so in san ya Allah ke so, ya azumi ya Allah ke so, ayi zakka ya Allah ke so, ayi tsarki ya Allah ke so, ayi sallah, kawai ina so ni in rinka bauta ma Allah yadda yake so. Kun san littafin Hisnul Muslim ko? Sa'id bin Wahab al-Qahtani rahmatullahi alayhi shi ya rubuta littafin, bai dade da mutuwa ba, bai wuce shekara uku ko hudu yanzu da rasuwa, gab da COVID-19 din Allah ya masa rasuwa. Yace sanda zai rubuta Hisnul Muslim, shi ba ya rubuta saboda mutane bane, ya rubuta saboda kanshi ne, kawai zai je research, yayi bahasi, ya ga ya Annabi sallallahu alaihi wasallam, in zai shiga kasuwa me yake cewa, in zai shiga banɗaki da wace kafa yake shiga kuma me yake cewa, idan an ma wani haihuwa me yake cewa, in zai tafiya ya hau abin hawa me yake cewa, in zai shiga gari me yake cewa, in an ma mutum mutuwa zai mai ta'aziya me yake cewa, in mutum ya aure me yake cewa, in zai kaza, in mutum ya ga wanda yake jin tsoro me zai fada in kana tsoron wasu mutane duk ya biye bincike 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 da ya gama sai ya zo da shi hisnul muslim din nan da kuke gani a rubuce kafin a buga shi ya ba wasu malamai ƴan uwan shi a Jami'atul Islamiyya ta Madina yace da Allah su bincika wannan research ne yayi amma kansa yayi ma yana so ne shi ya amfani da shi ya biyuta ma Allah yanda Allah yake so in akwai wanda ke da wani observation akan wani hadisi ko wata aya ko kaza da Allah ya faɗa mai da suka duba suka gani kawai sai suka hada panel suka kira shi suka ce wallahi wannan baka isa kai amfani da shi kai kadai ba sai dai a buga duk duniya ta amfana da shi yayi suka ce ai ce shi wallahi su yake su taimake shi amma dan kan shi yayi suka ce a to da yake dan Allah yayi aikin yanzu hisnul muslim an fassara shi da yarurruka guda 54 duk duniya yanzu ya rasu amma kuma kun ga shi ya amfana duniya ta amfana ina fata an fahimta sannan sai malai yace wa taqitu ridallahi bil qiyam bi hadhihi al ibadat al jalila sannan abinda ake so abinda ake nufi da tsarkin niyya shine mutun ya tabbatar da neman tabbatar da yardan Allah ta hanyar tsayuwa da wannan ibada mai girma wace ce ibada mai girma neman ilimi wasaira kuma mutun ya sa a ran shi yana jin shi zai tafiyar da rayuwar shi ne wasaira zai gudanar da rayuwar shi zai tafiyar da rayuwar shi ala khutal anbiya a irin hanyoyin da annabawa suka tafiyar da tasu rayuwa ina so in rayuwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu fi tablighil ilmi lin nas ta hanyar isar da ilimi ga mutane ina so abinda annabawa da manzanni suka yi nima ina so in yi saboda a tashe ni tare da su ina da wani aboki muallim Suleiman ya san shi in na faɗa mai shi ranne ya kira ni a waya yana ta na ga miss call din shin fi 10 ni kuma waya ta ta mutu sai daga baya na kira shi sai na je na kuka babban mutum yace mun ka san me yasa ne ta kiran ka ki dauka nace baki na yi ba ban gani ba yace wallahi tallahi mafarki na farka lokacin na je Madina wai na zo zan shiga raudan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce bazan shiga ba aka hana ni sai ga ka kazo sai ka ce mishi ku banni zan shigar da shi sai suka ce to san yadda ni in shigar da shi sai na kama hannun shi muka shiga rauda sai na ce mun ga annabi yace ba mu gan shi ba na ce subhanallah da sauran aiki kun fahimci wa ganan yana kuka babban mutum ne na ce na gode ma Allah da wannan bisharar Allah ya sa kuma gobe mai mafarkin mun gan shi kuma yace ya yadda da mu kun fahimci wa ganan so ana son rayuwar mutum ta zanto duk abin da zai yi don Allah ana neman ilimi ne don Allah ana koyar da mutane ne don Allah kun fahimci maganar ko to irin wannan shine alkhairin da Allah yake nufin bayi da shi lokacin nan kamar yana gudu Allah ya sa mu dace to shine malai ka wannan sai gaba ta nawa ta uku ikhlasul a'mal lillahi amrun aziz malan yace ikhlasul amr al a'mal ikhlasul a'mal tsantsance aiki ayi don Allah amrun wani al'amari ne aziz mai girma a wurin Allah al'amari ne mabuwayi duk wanda ya aiki don Allah ba ku san wani abu ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyati ko binniyya duk ya inganta wannan niyyar da kuke gani in dai kana da niyya mai kyau to duk abin da ko baka samu aikata aiki ba za a baka ladan wanda ya aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin riyadus salihin ana cikin tafiya yaki aka tafi sahabbai sun wahala kawai sai aka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai fa wasu sahabbai da basu zo ba suna Madina suna kwance amma babu wani rami da kuka shiga ko kuka hau dutse ko kuka sha wahala face sai Allah ya ba su lada irin ladan da kuma kuka samu sai sahabbai suka yi mamaki sai ya ce niyyan su suna da niyyan su biyo mu sai rashin lafiya ko uzuri ya rike su kuma uzurin su karbade ne a wurin Allah dan haka sharikukum fil ajr sun yi daidai da ku sun tarayya da ku a cikin lada to babu abinda za ka yi ko ba ka yi aiki ba a baka lada sai idan niyya ce mai kyau Allah ya datar da mu to malai ya ce tsantsanta aiki domin Allah abu ne mai girma don haka nan fasta'in billahi ala taqiqihi biddu'a ka nemi fasta'in billahi ka nemi taimakon Allah ala taqiqihi wurin samu ka tabbatar da kayi aikinka domin Allah kuma za ka nemi taimakon Allah nan ne biddu'a ta hanyar roƙon shi ka rinka roƙon Allah ya baka tsarkin niyya qala ibn al-jawzi Allah ya masa rahama ya ce ma aqalla man ya'malu lillahi ta'ala khalisan me ya kai karancin mutanen da suke yin aiki domin Allah. Ma'ana mutanen da suke yin aiki domin Allah they are very minor, they are very near, sune riya, they are minority, sune yan kadan a cikin mutane. Mutanen da ke yin aiki don Allah su suka fi kowa karanci, su suka fi kowa karanci. Shi yasa dole mu koya, kada mu zo mu barin ayyukan mu. Allah ya ce wujuhun yawma idin khashi'a amilatun nasiba, amma gaba sai ya ce mai tasla narun hamiya. Amma mutum bai aiki don Allah ba, wuta ake shiga, Allah ka tsare mu. To sai malam ya ce li anna aktsaran nas, dalilin da yasa mutane masu yin aiki domin Allah suka fi kowa karanci shine li anna aktsaran nas, saboda mafiya yawan mutane yuhibbuna zuhura ibadatihim, suna son su rinka bayyana ibadunsu, suna so a rinka sanin sun yi, suna so a rinka sanin sun fi kowa. Idan mutane ne suka wakilta ka kai wani aiki, wannan daban, zaka bayyana don su san an yi aikin da suka sa ka yi. Amma idan naka ne, kai ne kai a karan kanka, to ba buƙatar sai ka bayyana. Kun fahimta? Ina fata an gane. Akwai abin da kuma dole a bayyana shi, kamar zakka. Mutum ba zai zo ya shiru ya ce ta bada zakka ba a sani ba, sai ƴan uwanshi su munana mai zato. Ina fata an fahimta. Amma da ya fitar da zakka ya ba mutane, an ga ya bada zakka, to wannan ba riya bane shi. Ina fata an fahimci wannan. Amma duk aikin da yake naka ne, kamar sallan dare, wazo kawai da safi ka zo aji sai ka ce ka Allah ya barci nake ji, ka san jiya a tsaye muka kwana, kai shirin, kai shirin, ka bari Allah ya san a tsaye ka kwana. Imanu fa sayarallahu amalaku. An fahimta ko? Yawwa. To wannan yana ciki, shine malam ya kawo sai yake cewa da mutane suna son bayyana ibadunsu. Na hudu shine ikhfa'ul amali salihah, boye ayyukan kwarai, boye ayyuka masu kyau. In mutum yayi aiki mai kyau ya boye aikin, min alamatil ikhlas, yana daga cikin alaman yi domin Allah. Fa kullama istatara al-amalu, domin duk lokacin da mutum ya boye aikin shi, mimma yashra'u ikhfa'uhu, a irin aikin da ake so mutum ya boye kar ya bayyana, kana arja lil qabul, to an fi kyautata fatan Allah zai amshi aikin. Amma idan Allah na so a boye sai mutum bai boye bai rinka bayyanawa, to kun ga ana tsoron cewa ba za a amshi aikin ba. Wal mukhlisu sadiq, duk mutumin da ke aiki domin Allah kuma da gaske don Allah yake yi, yuhibbu ikhfa'a hasanatihi, yana son ya rinka boye ayyukansa. A nan bari mu misali da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da Umar. Sayyidina Umar yana zaune sai ya ga bayan rasuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abubakar yana khalifa, sai ya ga yana fita da safe bayan asuba, in ya fita ba zai dawo ba har sai lokacin walha, sai kamar 9 ko 10 na safe sai ya dawo. Shine sai sayyidina Umar ya rinka tambayan kanshi, wai ina Abubakar ke zuwa, wai ina sayyidina Abubakar ke tafiya ne? Kai sai ya ce tunda Allah ya ce addada Abubakar, to sai na bi na ga ina yake zuwa. Sai sayyidina Umar ya gane misali ta kawo yake fita. Sai sayyidina Umar, kafin sayyidina Abubakar ya fita, sai ya fita ya je boye a cikin dutse har Abubakar ya zai wuce bai ganshi ba, yana kallon ina zai je. Sai ga in ya fita sai ya je shiga cikin wani bukka. Kun san bukka? Me sunan bukka da turanci? Radiya, eh? Hot ko? Me spelling din? H-U-T? To, kun san hot ai? Ba za ka san bukka ba, ba san hot. To bukka, kun fahimci maganan ko? To idan sayyidina Abubakar ya zo shiga bukka, sai ya fito sai ya koma, sai ya fito sai ya koma, can an jima sai ya kuma zo ya kama hanya ya koma cikin Madina. To wata rana da ya fito kawai sai sayyidina Umar ya gangara sai ya je shiga bukka. Yana shiga kawai sai ga wata mata tsohuwa, kuma ba Balarabiya ba, gashi hatta makance ba ta gani, ga tsufa. Sai sayyidina Umar ya ce mata, ya sallama ta amsa, ce man anti, waye ke? Ta ce to ga dai ni nan, yanda ka gani ban da ƴan uwa ban da dangi, shi yasa na dawo nan, ina jiran Allah ya dauki rayuwata zuwa lokacin da ya kaddara mu. Sai ce to wannan mutumin da ke shigowa shi waye? Sai ta ce wallahi ban san shi ba. Bata san waye sayyidina Abubakar? Ta ce ban san shi ba. Ci to me yake in ya shigo nan? Ta ce in ya zo yana ɗibo mun ruwa ne, shine wannan shiga da fitan da ya ga yana yi. Ta ce yana ɗibo mun ruwa, ya wanke mun duk abin da nake bukata a wanke, ya kawo mun abinci, ko in dafawa zai sai ya dafa mun abinci, sai ya aje mun a kusa da ni, sai ya tafi, sai kuma gobe sai ya sake dawo. Shine sayyidina Umar ya fashe da kuka, yace duk wanda zai gaji sayyidina Abubakar ya sha zai wahala a duniyan. To sayyidina Abubakar kun ga, in banda Umar ya bi shi, ba wanda sai yana zuwa yayi wannan aikin. Shine boye aiki domin Allah da ake magana. To amma da yake Allah ya yarda da aikin, sai ga sharan gondo sai yau an sani. kun gane bambancin kila kuma da yayi dan mutane su sani ne da daga wancan lokacin shikenan ba mala karajin duriyar shi ba amma yanzu wannan tarihin kadai da na ba ku sai Allah ya ba Sayyidina Abubakar lada saboda an ambaci alkhairi game da shi an gane ko shi malaci kama yuhibbul asi ana so ka boye kyawawan ayyukanka kama yuhibbul asi kamar yadda ake son mai saban Allah ikhfa asayyiati ya rinka boye munanan shi addu wanda ke laifi bai so a kama shi yana yi ko to wanda yanda mutum ke boye laifi shi haka ake so ya rinka boye aikin da ake so kar a bayyana shi wannan shine sannan sai malaci kala nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce fi sab'atil ladina yuzilluhum Allah a cikin mutane bakwai da yake magana cewa Allah zai musu inuwa fi zillihi a inuwa sa yauma la zilla illa zilluhu a ranan da ba wata inuwa sai inuwar Allah daga cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wa rajulun yace da wani mutum wanda tasaddaqa bi sadaqatin yayi sadaka da wani abun yin sadaka fa akhfaha ya boye wannan sadakan hatta la ta'lama yaminuhu har sai da aka wayi gari a damansa bata san ma tunfiqu shimaluhu abinda hagunsa ta bayar ba ma'ana saboda tsananin boye sadakan shi dan kar a san yana yi wa rajulun sannan kuma sai mutumin da la'ai ma inuwa a inuwa al'arshi shine mutumin da zakarallaha ya zauna ya tuna Allah ya tuna yanda za a zura shi a cikin kabari in ka duba ramin kabari kadai a ce daga nan ba za a kiyama ba ya isa mutum tashin hankali a ce ramin nan kawai da aje mutum a bar shi ba maganan kiyama to ya isa fitina to tuna mutum ya tuna Allah ya zai hadu da Allah a wannan ranar khaliyan sanda yake wannan tunanin shi kadai ne ba kowa a wurin fa fadat aynahu sai idanuwansa suka zubar da kwalla suka zubar da hawaye mutumin da ya kuka domin Allah saboda ya tuna zunuban shi qala bishr bin al harith bishr bin al harith Allah ya masa rahama ku duba wannan ibn din da ya kawo wata fa'ida ku rike ta kun ga ya ce mene bishr bin al harith ko wannan bin din da ku rinka gano ra rubuta alif sannan ba sannan nun wani wurin kuma bin kawai ba da nun idan kaga ba da nun din nan ya nuna al harith shi ya haifi bishr kun gane amma inda an sa alif din nan zai yi wa al harith kakan shi ne ma na biyar a familin su ba ka ga suna amfani da family name ko suna amfani da family name wasu za ka ji amma kila sunan kakan su ne suke amfani da shi a family din da an fada cewa na dan familin wani kila kuma akwai baban shi shi amuru ne dan zaidu dan abdullahi to amma sai a ce cewa abdullahi amma asalin baban shi ne zaid kun fahimta da kaga alif da ba da nun ya nuna cewa ba baban shi da ya haife shi bane zai yi wa kakan shi ne ko wani kakan shi na biyar haka larabawa haka suke yi amma kaga ba da nun a kai tsaye kaman wannan na bin al-harith din yana nuna cewa asalin shi ya haife shi Allah ya masa rahama yake cewa la ta'mal li tuzkar kada kai aiki dan ambace ka kada kai aiki dan a rinka cewa kai ne wane uktumul hasana ka rinka boye kyawawan ayyukanka kama tuktumus sayyi'a kamar yadda kake boye munanan ayyukanka baka so a gansu wai kokari na an gama shi dan nan na biyar daga cikin abin da ake so idan ya koya ma ikhlasi shine ihtagir amalika salih ka raina ayyukanka kar ka zo kai tilawa kai tilawa ka ji cewa ka ai mu ne ma sautul mala'ika la ba kai bane kun fahimta in kana azma lamis da litini kar ka ji kamar so ai mu na an zo aljanna ma Allah ya dinda mun kai ta nawa ne oho la baka san ko ka bata aikin ka dariya ba an gane ko duk aikin da kai ka rinka raina aikin ka rinka ganin bai yi ba akwai saura wa khaf min adami qabuliha kuma ka rinka jin tsoron kada ya zo ba amshi aikin ka ba a cikin magamata akwai na ce mai Muhammad bin al-Munkadir yazo yana qiyamul layl yana sallan dare sai karanta fadin Allah wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun sai aka ji fashe da kuka ayan tana cewa akwai waɗanda za su zo filin alkiyama suna tsammanin su ne yan gaban goshi yan first class yan VIP sai ya bayyana musu wa badalahum min Allah sai ya bayyana musu a wurin Allah ma lam yakunu yahtasibun abinda ba shi suka yi tsammani ba ma'ana yan wuta ne su ba yan aljanna ba alhalin su a duniya tsammanin su ne yan aljanna wannan yasa shi ya rinka kuka yana cikin kuka sai fadi ya suma to da ya suman nan sai iyalin shi matansa sai hankalin ta ya tashi sai ta tashi yarinyar ta daga bacci tace ta je ta kira makwabcin su abokin shi ne aminin shi ya shudu ya zo yana zuwa sai ta ce mishi ga matsalar da suke fama mijinta yana sallar dare yana kuka har ya fadi ya so shine sai ya shiga yace ina yake ce na ciki sai ya shiga wurin shi yace ya Muhammad ibn al-Munkadir wa inna li ahlika alayka haqq yace iyalanka suna da haƙi akan ka ya zakai abin da zai sa su tsorata da kada da kada sai yake cewa wallahi ni ma abin da kaga ya faru ba da san raina ya faru ba yace to me kai ka ma hamalaka ala hala me kai ka wannan sai yace wallahi qur'ani na karanta ban san yanda akai na shiga halin da yace me ka karanta sai ya karanta masa aya yana karanta mai kai sai shi ma kaga ya fashe da kuka sai ya tashi ya fito yana kuka haka ya wuce ya fita ba zai iya ba shi hakuri ba me yasa saboda asalin tsoron kada ya zo Allah bai amshi aikin su ina fata kun gane to ba a san mumini dalibin ilimi yana jin shi wani ne a kai ba kowa bane ka bari sai Allah ya ce kai wani ne in Allah ya ce kai kai ne to ranan din duk duniya ba sa san ka kai din ne kuma da kai Allah zai ba wanda isa ya hana an fahimta ko yawa sannan sai ya ce fa'afatul abdi daga cikin laifuffukan bawa kurakuran bawa suna ridahu an nafsihi suna farawa ne daga yarda da kansa daga cikin laifuffukan mutum shine yarda da kanshi kana jin kai kafi karfin kaza kai ka kai kaza to daga dan ka fara faduwa kenan qala ibn al-qayyim Allah ya masa rama ya ce wal arifu wanda ya san Allah masanin Allah shine al arif wanda ya san Allah hakikanin sani man sagurat hasanatuhu shine mutumin da yake raina ayyukan shi na kwarai fi ainihi shi a idansa in ya tuna ayyukan sai ga kaman ba abin da yake Allah ka sare mu fara yi wa azma dhunubahu indahu amma ya kalli zunuban shi ga zunuban sa manya ne wa kullama sagurat alhasanat duk lokacin da ko mutun ke ganin ayyukan shi kyawawa sun zama kanana fi ainika idanka kana ganin kaman baka da ayyukan kwarai masu yawa to kaburat indallahi a wurin Allah lokacin ne suke manya kana jin kaman to ai mu Allah da ya samu fa haka mu ƙara dagewa to a wurin Allah ka riga ka kai inda ake so an gane ko wa kullama kaburat wa azmat fi qalbika amma duk lokacin da kake jin kai kana da manyan ayyuka kai yanzu ai kun yi nisa qallat wa sagrat inda Allah to a wurin Allah ayyukan ka kadan ne kuma kananu ne ba irin ka Allah yake so ba Allah na so wanda zai burge shi ne Allah na so wanda zai nuna duk mutane ba su isa ba Allah ne ya isa haka kuma zai faru ne kadan idan kana yi domin Allah na karshe malai ce almu'min shi mu'mini ku kiyaye wannan ita ce tana da fa'ida almu'min in ne kai mumini ne na gaske la yughayyirhu sana'un nas yabon mutane bai canza ka na cewa ka ai ku ne manya kenan masu hadda ba ka bane ko ba ka bane ai asalin hadda ta sai an zo musabakan alkiyama akwai musabaka ran alkiyama alƙalan kuma su ne mala'iku haka nan sulasula ya fada yuqalu li sahibil qur'an la alkiyama za a ce ma madacin qur'ani ikra wartaqi ko ikra warqa ga aljannan nan aljanna kuma hawa ce karanta siyakin sun da zaka taka ka hauta sama tilawa kace haddan ka ne ranan za a ji musabaka za a ji musabaka na ƙarshe ga wanda ya dandaka ranan ne ake baje kotu an fahimta za su fa inna akhiru manzilatik ƙarshen matsayinka aljanna inda akhiru ayatin taqra ayaka ta ƙarshe matsayinka kenan kaga wanda ya haddace makwabcin annabi ne kenan sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya saka ciba da ruwan shi zai tsaya nan in ya tsaya dai zai ta kafa ba su ne manyan aljanna ba bai sa akwai dakka a saman shi akwai mazaje to dan haka sai a dage Allah ya taimake mu malai ce shi mumini yabon mutane bai canza shi wala ya taghayyaru bidalika kuma bai canza kanshi da wannan wasu ba suna yi ne don su kuranta ka ba wasu na yi don su kuranta mutum ko an kuranta ka kawai ka kore su karka abu Sheikh Muhammad Nasiruddin Dina Albani Sheikh Muhammad Nasiruddin Dina Albani na duk duniya da kuke ji wanda shine yazo ya hutar da malaman hadisi a wannan century din yana zaune wata rana wata mata ta zo daga Indonesia tace ma malamin su tare da malamin suka zo aikin haji tace da Allah tana so ta magana da Sheikh Nasiruddin Albani sai malamin shi kuma abokin malam Albani ne yace akwai wata mata da tijuwa da take so da Allah za ta yi mata maya sai tace wallahi mafarki tayi har so biyu mafarki na farko tayi mafarki Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk yanda aka suranta mata Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ta ganshi sai tace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam idan na rikice game da wani hadisi ban gane ya ingancin hadisi yake ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki yake tambayi Nasiruddin Albani tace sannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya yana tafiya sai naga malam Nasiruddin Albani duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kafa sai ga ka ajiye kafanka a wurin kawai sai ya fashe da kuka ya ce a fitar da matan nan bai buƙatar magana da ita a fitar da ita ta fita ta bashi wuri kawai fara kuka ya tashi ya tafi shi kaga mu mene kaga salihai kun gane magana to haka ake son musulmi haka ake son mu'mini Allah ka ba mu tsarkin zuciya mallai yace fa idza fa'ala ta'a shi mu'mini idan ya aikata aikin da'a wa asnaw alaihi khaira mutane suka yabe aka abran community goma ba sai dai kai hakuri ba sai mu wani abun ai ciko da shi wa asnaw alaihi khaira mutane suka yabe shi da alkhairi lam yazidku dhalika ba abunda wannan yaban na mutane da zasu maka ba abunda zai kara maka illa tawadu'an sai kankan da kai ana cewa yanzu mallan ku kukai kaza kace a wallahi Allah ne da ya nufin da dan samu kaza kun fahimci magana ce ai wallahi ba ma yanda muka so bane dai ai hakuri da abunda aka gani wai irin manyan nan ba dama kai shirme kai shirme kai shirme duk duniya ba abunda yake yardan Allah Allah yarda da kai shine karshen magana to shine sai mallan yace wa khashyatan min Allah idan aka yabe shi kuma sai ƙara tsoron Allah yanzu idan mutane suka yabe ka kuma wurin Allah ba abin haka yake ba ya kiyama za ta zama kaga da matsala qala ibn al-jawzi Allah ya masa rahama ya ce tarkun nazar ila al-khalq daina kallon mutane me mutane za su ce wa mahyul jahi min qulubihim bil amal ka kuma shafe duk wani neman girma da daukaka daga zuciyarsu ta hanyar aiki kawai kai dai kai ta aikin ka wa ikhlasul qasdi kuma ya zanto nufin ka duk abin da ka nufata zaka yi shine al qasd duk abin da ka nufata zaka yi zanto don Allah zaka yi wa satral hal ka kuma rinka boye duk abin da ake so a boye iya gurgudu kakka bari a san kai ne sayyidina ali ibn abi talib da ya rasu aka zo masa wanka sai aka ga tabo a bayan shi kun san balarabe ne ba quraishi ma ko a larabawan sun fita daban ko yanzu kaga balarabe ba quraishi aka gwama shi da sauran larawa sai ka gane wannan original copy ne kun fahimce magana ko a halittan su ka gansu da natsuwan su ka san wannan tsatsan na hadu da dan famula Allah sallallahu alaihi wasallam alaqil hoton shi da nan da muka yi da shi a wayata kana ga ko da ka kalle shi ko a larabawan wannan is unique ya fita daban ba irin sauran larabawa ba to sayyidina ali fa ba quraishi ne dan cikin dan uwan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma da yaro sai aka ga kanta kun san kanta tabo a bayan shi alaman hannunka da kake danna zaka tayi da goshinka da kake yansu da ba kan ga alama yi dan baki baki ba to haka aka gani a bayan shi aka yi ta mamaki me ya faru sai aka gane okay bayan kwana biyu mutan Madina kana zaune kawai zaka zo ka ji an jefa maka buhun shinkafa ta katanga a gidanka dama da ka ji aka ka san wani ne ya sadaka bai so ka san shi to kawai dauka zaka yi su dabi'ansu ne Husain Ali ya tara hatsi cikin dare yake dauka a bayan shi ana bacci sai je sai jefa shine yasa bayan shi wannan tabar sai da ya mutu aka bo wankan gawa sannan aka gana shi shine mai jeho buhun shinkafa din nan basmati kun fahimta Sayyidina Ali fa bin Abi Talib yana cikin khulafa'ur rashidin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai koyi da su to shine mallan yake cewa ka share abin ka nufaci Allah ka boye ayyukanka wannan dabi'a wasu wani dabi'a daina kallon me mutane za su ce da shafe duk wani neman matsayi a zakatan mutane ta tsayuwa kai aiki yanda ya kamata da yin aiki domin Allah da koya aikin gurgudan iko a dai yanayi wannan dabi'an huwa allazi rafa'a man rafa'a shine abin da ya daukaka darajar duk wanda kaji yayi daraja a duniya duk wanda kaji Allah ya daukaka shi in kana neman daukaka man kana yuridul izza falillahi mene al-izzatu jami'a ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-amalu as-salihu yarfa'u to wannan shine in dai kana so a daga ka a wurin Allah to kai don Allah kai don Allah ba ruwanka da mutane ko kai waye sai mutane sun zage ka ko waye kai tunda mutane suka zage Allah suka ce yana da da to ba wanda zai tsira a wurin mutane an fahimta amma kuma hakuri da yi domin Allah shine Allah ka ba mu ikhlasi to ai mun samu abin da muka samu ko insha Allah darasi na ga sai mu tashi na'am sai gari ya waye ko yan Gombe fa kaman kuna shan kwaya fa haka na je na tafsiri sai na ci baƙar wahala kaman zan fadi sai ce sai gari ya waye ba zai wayan ba yanzu za mu tashi insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah idan an sa lokacin to mako mai zuwa yi kokari in zai yiwu a sa wata rana kafin laraba sai ku yi amfani da laraban wurin sauran karatun ku saboda dai wannan zan je Kano muhadara sun ga yace ni to in har ta amsa sun turo ma maudu'i to in dai ya tabbata zan je Kano sai a yi shi kafin ranan saboda dai wannan yi tafiya insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah